Gwamnatin jihar Ondo ta ce za ta samar da dawwammamin zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a jihar ta Ondo. Babban hadimin gwamnan jihar Ondo Dr. Abbas Mimiku ne ya bada wannan tabbacin a wajen nadin sarkin Hausawan Ore Alhaji Abdullahi Bagobiri a fadar Olore Ore Obajansan Olatumide.
The government has to find a lasting solution where the herdsman can have a safe place to take care of his cattle without destroying the livelihood of the farmers, because Ondo State is a farming community.
Gwamna Olusegun Mimiku ya ce gwamnatin jihar Ondo tana kokari don samo maslaha inda makiyayi zai kula da dabbobinsa ba tare da yi wa manoma barna ba, saboda jama'ar jihar Ondo jihar manoma ce. Ba Olatumide ya ce Abdullahi Bagobiri ya zauna lafiya da jama'a a garin Ore. Alhaji Shehu Kabir Bayaru hakimin gwarzo cewa yayi.
Na farko dai akwai sakon godiya ga shi mai girma sarkin Ore, sannan kuma tare da kira ga su al'ummar mu samar da kyakkyawan haɗin kai da zaman lafiya tsakanin su da al'umma Yaraba da suke tare da su. Kuma shi sabon sarki mun na kira a gare shi da ya zama mai gaskiya da adalci.
Sarkin Hausawan Kogi Baba Sale ya faɗi cewa
ana imamakin irin jama'an al'umma da na samu a Ore, ban san akwai Hausawa kuma da Allah ya kawo mana shugaba mai haƙuri, na yi fata Allah ta shi.
Sarki Abdullahi Bagobiri ya ce ranar yau babban rana ce a gare shi.
Alhamdulillah, wannan rana ta yau a gare ni babban rana ce daga dukkan kowa masoyana, yanda dai kowa ya zo lafiya, Ubangiji Allah mai da shi lafiya.
To me za ka sa a gaba a hali yanzu tunda Allah ya baka sarauta?
Rike addini, na biyu adalci, na uku so al'ummata kamar yanda nake son ƴaƴan da na haifa a cikina.
To ko menene jama'a za su ce a game da wannan nadin sarautar?
Jama'ar Ilyas Abdullahi, na gode ma Allah, ni kurgan wannan ranan na farin ciki.
Sunana Alhaji Muhammadu Sani Kangiwa, sardaunan Ore da Latun Shagamu, kuma uban gari na wannan gari Ore. Wannan nadi da aka yi ma Alhaji Audu nadi ne da aka yi wanda ya zama tarihi a wannan gari, wanda ba taɓa yin taro irin sa ba, da kuma fatan cewa shi da aka nada shi aka dora masa nauyin jama'a, insha Allahu Ubangiji Allah ya bashi ikon daukar wannan nauyi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ore a jihar Ondo, Najeriya.
Allah wanda ya koya yi masarautar.